My friends, gonna tell you about my friends. My friends ain't a number one hand. My friends ain't a number one hand. My friends don't amount to one hand. My friends don't count up to one hand. My friends cannot count on one hand. My friends don't amount to one hand. So about my friends. Da 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 da